Aje ne wata kotun soja na musamman da ke zama a garin Maiduguri ta yanke wasu hukunce-hukunce ga wasu jami'an soja guda biyar, ya hada hukuncin kisa ga wani jami'in soja da ke mukamin Corporal da ake kira Corporal Hilary Joel, sakamakon kisan kai da kotun ta ce ya aikata da kona mutum da ya yi da wuta har lahira. Mai shari'an wanda kuma ake kira President a takaice, wato Brigadier General Olusegun Adeniyi, ya ce Corporal Hilary Joel ya aikata wannan laifin ne lokacin da suka je gudanar da wani aiki a garin Dambuwa, inda suka shiga gidan wani mutum don gudanar da bincike. Suka gano bindiga da man fetur da dai wasu abubuwa a gidan wannan mutumin tare da rakiyar jami'an civilian jetiya. Brigadier General Adeniyi ya ce wannan jami'in sojan ya aikata abin da ya aikata ne lokacin yana kurtun soja, kuma ba tare da gudanar da bincike ba, inda ya ciro lata ya kunna ma wannan mutumin wuta wanda ake kira Wabila One, amma ka fi sani da suna Chemical, wanda haka ne ya sanadiyar mutuwar wannan mutumin.
Sentence you last for prior due to death. The court is however this sentence is however subject to confirmation by the confirming authority as provided by section.
Yace bayan bincike da wannan kotun ta gudanar kuma ta same ka da laifi, na haka Corporal Hilary Joel an yanke baka hukuncin kisa, amma har yanzu wannan hukuncin sai an samu amincewar babban hadkwatar rundunar sojan kasar.
This court hereby sentence you Private Chima Daniel as follows. Count 1, 15 years imprisonment.
Kotun ta kuma yanke ma wani mai suna Private Chima Daniel daurin shekaru 15 a gidan yari, wanda aka zarga shi ma da laifin kisan kai a garin Zabarmari da ke karamar hukumar Jere a jihar Borno. An da ya zargi Chima Daniel ne da kisan kai ga wani yaro da ake kira Yakubu Isa, inda ya dinga azabta da shi, ya kuma dinga yi masa bulala, sannan ya amfani da barkono ya dinga shafa masa inda ya dinga yi masa bulalar, bisa zargin cewa ya sace masa wayar talaho, wanda hakan ne ma ya sanadiyar mutuwar wannan yaron dan shekaru 13 da haihuwa.
Sentence you, Corporal Aliu Haidu, as follows. You are reduced to private.
Kotun ta kuma ragewa wani da ake kira Aliyu Audu mukamin sa daga matsayin corporal zuwa kurtun soja, sakamakon cin zarafin wasu yara da ya guda uku da aka ce ya dinga lakaɗa musu dukan tsiya, wanda kuma suka ce ya sa a ma tsarin dokokin kasar nan musamman ma wannan lokaci da ake yaki da yan kungiyar Boko Haram. Waɗannan yara dai sun hada da Yakubu Isa da Babale Mustapha da kuma Sani Mustapha, dukkanin su mazauna ƙauyen Zabarmari na karamar hukumar Jere dake jihar Borno.
This court hereby sentence you to Basanjo Ogunche as follows. Count 1, 5 years imprisonment. Count 2, 2 years imprisonment. Both sentences are to run concurrently.
Kotu ta kuma yanke ma wani mai mukamin corporal da ake kira Sunday Oguje shekaru 5 da kuma shekaru 2 a gidan yari, wanda dukkanin su za su tafi lokaci guda. An da ya zargi Corporal Sunday Oguje ne da kokarin karkata a sashe 641 mallakar sojan Najeriya da kuma satar wayar hannu na wani soja da ake kira iPhone, wanda aka ce an gano wannan a sashen ne lokacin da ya yi kokarin tafiya garin gida, wato a jihar Benue. Sai aka gano cewa akwai wata wayar hannu mallakar Ali Felix ta bata, sannan aka shiga binciken wannan wayar hannun. Sai aka gano wannan wayar a cikin jakan nasa, aka kuma gano waɗannan a sashe 641, yace kuma sun gano cewa yana kokarin tafiya a sashen ne, dan hakan ya saba ma dokan aikin soja. Kotun ta kuma ragewa wani mai mukamin sergeant da ake kira Falanga Samuel mukami a matsayin sa na saje zuwa last corporal, sakamakon laifin da aka ce ya aikata na gudu daga filin daga lokacin da aka tura su yaki a garin Kareto da ke karamar hukumar Mobar, da aka ce kuma ya arce ne ya yi tafiyar sa zuwa wajen kawun sa a garin Gombe, wanda ya shafe kwana 43. Kotun ta kuma zargi Falanga Samuel din da watsar da makaman da aka bashi a lokacin da suke yaki da yan kungiyar Boko Haram din, wanda kotun ta ce daga bisani an gano waɗannan mukamin har da ma bindigar da ke hannunsa, don haka aka rage masa mukami daga matsayin saje zuwa mukamin last corporal. A kuma zargi na biyu aka sake rage masa mukami zuwa kurtun soja, wanda wannan hukunci ya tashi a kansa a matsayin kurtun soja. Sai wannan kotun ta umarci a saki Falanga Samuel da kuma Audu Aliyu, a dukkanin su aka rage masa mukami da cewa su ci gaba da aikin su na soja, sai lokacin da babban hadkwatar sojan kasar ta amince da wannan hukunci da ma sauran hukunce-hukuncen da aka kaddamar na kisan kai da kuma waɗanda aka yankewa hukuncin zama a gidan yari. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.